Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Loldaniya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zango FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci wanda ni Sulaiman Muni Barma ke jin ragamar wannan shiri na musamman a saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa kwamiti mai alhakin bayar da shawarwari a fannin tsaro Ecapsa Health ya shirya wani taro a Damagaram wanda ya tantauna akan muhimmancin gudunmuwar al'umma a wannan lokaci na fama da balan tsaro. A Najeriya, likitoci a asibitin FMC Yola sun yi nasarar raba wasu tagwayen jarirai da aka haifa manne da juna. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafe da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana. Sannan mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukan waɗannan sai bayan an sha labarin duniya.
Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aiki da wata takarda ga jihohin Amurka 50 da manyan garuruwan kasar a ranar 27 ga watan Agusta. Tana mai cewa su kimtsa don su raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba. Wuni biyu kafin zaɓen shugaban kasa, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai da dama a jiya Laraba. Takardar mai shafi hudu da aka aike wa gwamnoni a cikin watan Agusta, CDC ta faɗa wa ma'aikatan kiwon lafiya da su shirya tsarin raba maganin kafin ranar 1 ga watan Oktoba domin ya zo daidai da ranar farko da za a fara fitar da rigakafin COVID-19. Jihohin a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za su amshi takardun neman izini daga kamfanin McKesson Corporation da aka bashi kwangilar raba magungunan tare da hukumar CDC domin kai magunguna a ma'aikatan kiwon lafiya na jihohi da na ƙananan hukumomi, in ji daraktan CDC Robert Redfield a cikin wasiƙar ranar 27 ga watan Agusta a cewar kafafen labaran. A halin da ake ciki, ma'aikatan kiwon lafiyar sun ce ba su da isassun ma'aikata da kuɗaɗe da kuma kayan aiki wanda za su ilmantar da mutane akan magungunan da kuma rabawa da ma ba da maganin da kuma sa ido akan ɗaruruwan miliyoyin magani da za a yi amfani da shi, bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai AP. A wani binciken jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta Up and North ta gudanar, an gano rabin Amurkawa ne suka ce za su karɓi maganin. A hali da ake ciki kuma, Amurka ta ce ba za ta shiga cikin shirin ƙasa da ƙasa na samarwa da sarrafawa da kuma raba maganin COVID-19 ba, saboda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ce ke jagorantar shirin. Sama da ƙasashe 170 ne suke tattaunawa akan wannan shiri na samar da maganin rigakafin COVID-19 a duniya da aka yi wa lakabi COVAX, wani aikin haɗin gwiwa da WHO ta shirya tare da ƙungiyar tattara tallafin nazarin maganin rigakafi da kuma ƙungiyar haɗaka ta masu ba da maganin rigakafi ga ƙasashe masu tasowa ta GAVI. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce zai kai ziyara a birnin Kenosha a Wisconsin a yau Alhamis, wani biyu bayan da shugaba Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican ya yi rangadi a titunan Midwestern a cikin buragudan rikicin zanga-zangar da harbin wani bakin fata da farin fatan dan sanda ya yi ta haddasa. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai gana da al'ummar Kenosha, birni mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan. Kwamitin ya ce daga bisani, Biden da uwar gidansa Jill Biden za su gudanar da yakin neman zaɓe a wurare daban-daban. Ziyaran Biden ce za ta tabbatar da irin goyon baya da shi da Trump za su samu a siyasance akan wannan batu mai tsarkakiya na wariyar launin fata da kuma cin zarafi da 'yan sanda suka yi wa marasa rinjaye. Wannan batu ya bayyana ne a lokacin da wani bakar fata George Floyd ya mutu a ƙarshen watan Mayu, biyo bayan kama shi da 'yan sanda suka yi a Minneapolis na jihar Minnesota, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar na mutuwar Floyd da wasu su da dama a irin wannan yanayin. Trump ya bayyana goyon bayan 'yan sanda yayin ziyarar tasa, ya ce suna buƙata ku dage, ku zama masu ƙarfin hali, ku kuma yarda ku haɗa hannu da waɗansu kamar dakarun kwantar da tarzoma domin shawo kan tashin hankali. A jiya Laraba ne shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana goyon bayansa ga ƙasar Iraki a matsayin ƙasa bai cin gashin kanta. Ya ce babban ƙalubale da ke gaban ƙasar shine mayakan IS da kuma tsoma bakin ƙasashen waje a cikin harkokinta. Faransa ta kuma goyi bayan yunkurin Prime Minister Mustapha Al-Kadhimi na ladabtar da duk wasu mayaka a cewar Macron, yayin da yake rangadi a birnin Bagadaza. Yana mai nuni da kungiyoyin an bindiga Shi'a masu samun goyon bayan Iran. Za mu ci gaba da yin tsayin daka saboda yaki da kungiyar IS bai kare ba, amma kuma dole ne a yi komi da tsari kamar yadda yarjejeniya da ka'idoji suka tanadi a mutunta ƙasar Iraki a matsayin mai cin gashin kanta. Yana faɗi a wurin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Kadhimi. Ziyarar Macron ita ce ta farko da wani shugaban ƙasar Yamma ya kai a Iraki tun lokacin da Kadhimi ya hau ƙaragar mulki a matsayin shugaban gwamnati na uku a cikin makonni goma mai yawan rikici da suka biyo bayan bore da aka kwashe watanni ana yi a ƙasar, wanda yaƙi da mayakan IS ya ɗaiɗaita da cin hanci da rashawa da kuma matsalolin tattalin arziki. Kasar Jamus ta faɗa a jiya Laraba cewa gwajin da aka gudanar akan samfurin kwayar halitta da aka ɗauka daga jikin tsohon shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya tabbatar da gubar kungiyar Novichok ta zamanin Soviet. Wani ɗakin gwaji na musamman na ma'aikatar sojin Jamus ya ba da tabbaci an kai masa harin guba ne na kungiyar Novichok, in ji mai magana da yawun shugaban Jamus Angela Merkel Steven Sebert a wata sanarwa da ya fitar. Mai magana da yawun hukumar tsaron ƙasa ta Amurka John Elliott ya ce Amurka ta yi matukan bakin cikin wannan sakamakon gwaji da aka fitar a jiya Laraba. Ya kuma kira harin guba da aka kaiwa Navalny abin Allah wadai. Ya ce za mu yi aiki da abokan kawance da kuma kasashen duniya domin hukunta duk wani dan Rasha da aka samu da hannu a ciki, duba da inda shaidar zai kai. Kana za a dora takunkumi akan kudade da suke miyagun ayyuka, in ji Elliott. Shi ma babban sakataren kungiyar tsaron NATO James Stoltenberg ya tofa albarkacin bakinsa inda ya nuna kaduwarsa kana ya Allah wadai da harin. A ƙarshe, a jiya Laraba ne aka bada belin madugun 'yan adawan Zimbabwe Jacob Ngarvume da kuma ɗan jaridar nan da ya ci lambar yabo Hopewell Chin'ino a yunkurinsu na hudu bayan da aka tsare su a watan Yuli saboda shirya zanga-zanga.
To yanzu kuma sai fagen rahotanni. Kwamitin haɗin gwiwar Jamhuriyar Nijar da Tarayyar Turai mai alhakin bayar da shawarwari a fannin tsaro, wato ECAP Sahel, ya shirya wata haɗuwa don tattaunawa akan wani kundin fasalin tsaro da aka kaddamar a shekarar 2017 da nufin bitar ci gaban da aka samu daga wancan lokaci kawo yau. Taron wanda ya gudana a Damagaram ya buƙaci haɗin kan ƙungiyoyin al'umma da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai don cimma gurin da aka sa gaba, kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Tamar Abari ta aiko mana daga Zandar.
Wannan kundi an yi shi ne tun shekara ta 2017 don tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a ƙasar Niger da ma ƙasashen da ke yankin G5 Sahel. ECAP shi ne kwamitin tabbatar da tsaro, ya shirya haduwar ne don duba ina aka kwana game da ayyukan da suka yi a baya. Yau Danbaki, mamba a kwamitin na ECAP, ya ce kare al'umma da dukiyoyinsu tare da samar da dokoki na rigakafi da kariya a cikin ƙasa shine burinsu.
Wannan kudin shirin tsaron ƙasa ya shahi jami'an gida ne, wanda polis da gendarme da guard da gozo kore da wanda kowa da kowa. Wannan kudin an yi shi kayan ayi sai da tambayar ayi mutane da yawa. Mun zo nan ne mun kai maraɗi duka chef lieu de région daga Zandar zuwa maraɗi mun yi atelier, mun gayyaci mutane matasa da mata da su jami'an tsaro da sarakuna da kowa da kowa. Suka zo suka ba su ra'ayinsu bisa ga hanyar tahiyar tsaron ƙasa. Da an ƙara wannan ne muka koma muka ga aka yi ƙirƙirar kundi wanda yana kuke da sharuɗa. Da fara san menene matsalar tsaron ƙasa, na biyu ya kamata a yi na a tsaron ƙasa.
Wa'adin shekara biyar aka ɗaukar ma wannan kundi.
Sun zo nan don mu shaida mutane menene wannan kundi ya kunsa, mu ɗauki ra'ayinsu bisa ga abin da ke zuwa na tsaron ƙasa. Da aka ce an yi kundin tsaron ƙasa ga wasu strategy. Ana tsammanin in ta kare za a dawowa kuma a gani mai an samu ina ya tangarda ina aka samu a gyara. Mu haɗa masu abin da kundin na tsaron ƙasa ya kumsa kuma menene su gani wanda aka iya gyarawa tun ba ta da nisa ba.
La'akari da yadda matsalar tsaro ke daɗa ƙamari a waɗannan ƙasashe, ko hakan zai ba da damar a cimma buri?
To lalle ta hayar da tsaron ƙasa abu ne mai wuya. Sai sun gane cewa wannan kundin don abin da muka tahayar shi na tsaron ƙasa yana ci wannan kundin. Don abin da su za su yi ko abin da suka yi a zai sun san yana ci wannan kundin. To matsalar tsaro kuma mai yawa ce. Amma muna iya ƙoƙarinmu, muna faɗa musu, muna ba su information duka ransaman da ya kamata na tahayar da tsaron ƙasa. Labari wanda muka samu tsakanin su jaman tsaron ƙasa kowa na faɗa mu. Kuma prefi shi ne a shugaban tsaron ƙasa cikin gunduma dai. gobernan da shi na shugaban tsaron ƙasa cikin gunduma ɗaya.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To idan muka leƙa Najeriya, likitoci a babbar asibitin tarayya FMC da ke Yola fadar jihar Adamawa sun sami nasarar fidar raba wasu 'yan tagwaye da aka haifa a manne. Wannan shine karo na uku da likitoci a asibitin ta FMC Yola ke samun nasarar raba irin waɗannan 'yan tagwaye da ake haifa a manne, wato conjoined twins. Ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da rahoto daga Yola.
Sure 'yan tagwayen wanda iyayensu talakawa ne. An kawo su nema da karamar hukumar Nambe da ke jihar Bayelsa, kuma sai da rundunar sojin sama ta ba tallafin jirgi kafin aka samu nasarar ɗauko su, saboda doguwar tafiya da kuma annobar coronavirus da masu ke nuna farin cikinsu. Mahaifan jariran da aka raba, wanda yanzu ke cikin ƙoshin lafiya, wato Rafael Abenimi, da mahaifiyarsu Ayebe Kimere Ebefa, su miƙa godiya su ne ga Allah bisa nasarar da aka samu.
This kind of operation and these small children, when they were taking them to the theater, I cried to tell the truth. I cried. I said, Shai, this is how I've lost my children. But I hand over them into your hand. God, take control. So I was not scared about the things they were using. Because if you have good doctors, anything they use, the baby will come out.
A gaskiya mun tsorata da maki da tsammani, ganin tun daga yanar gobe birnin jihar mu muka sama fidda tsammani, to amma kuma Allah cikin ikonsa, gashi waɗannan likitoci a wannan asibiti sun samu nasarar raba su. Muna miƙa godiya ga Allah da ma waɗannan likitoci. Farin ciki kam ai ba a faɗa, tun da kofi da gyambon ciki da kuma ulcer, wato appendix, ai ana iya mutuwa. Gaskiya farin ciki ba sai an faɗa ba.
I'm so very happy.
A cewar mahaifiyar waɗannan jariran, to wai koshin mata ya gudanar da wannan aiki na raba waɗannan jarirai? Dr. Raji Bello shine shugaban sashin da ya gudanar da wannan aiki.
Irin waɗannan tagwayen aiki ne da zance yake da wuya, da yake da buƙatar ma'aikata masu ƙwarewa sosai, tun daga likitoci masu aiki da kuma ɓangaren anesthesia, wato sa yaran bacci, da kuma su nasu na tiyata da ma'aikata da yawa. Yana buƙatar ƙwarewa, yana buƙatar shiri, dole ka ɗauki makonni kana shiri. So kuma yana buƙatar kayan aiki. Kuma alhamdulillah duka dai mun yi duk abin da ya kamata, har yanzu ya kai mu da nasara.
Da yake ƙarin haske, Professor Awal Muhammad Abubakar, shugaban asibitin wanda koshe ya jagoranci aikin, kuma wannan nema karo na biyar da yake gudanar da irin wannan aiki a matsayinsa na babban ƙwararren likita a Najeriya, ya ce ai Najeriya na da ƙwararrun likitoci da ka iya tada komarar fannin kiwon lafiya a ƙasar.
Kaga in mutum ya fara zai iya ɗaukan awa shida, awa tara, to amma wannan a cikin awa uku muka gama.
Kaman a ce ina fara ba su ta sama ne ta kai ne ko kuma a ta ƙasa ne ko kuma ta ɗauko rawa?
Ta ciki ne ƙasusuwa na haƙarƙari na ƙasa da wannan gashin na ƙasa da zuciya dina nan suka haɗu. Yawancin dai hantan ne, ko da yake gwamnati tana ƙoƙari, amma ya kamata a ce akwai kayan aiki yanda ake samu shi ko a sauran ƙasashe. Yawancin ba mu da irin waɗannan na'urori da sauransu, shi yasa mutane suke bari su je inda za su samu waɗannan abubuwan duka.
Ya mako zuwa yanzu, domin har an sallami waɗannan jarirai zuwa jihar ta Bayelsa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyi a dangane da ambaliyar da ta yi sanadin mutuwar gwamman mutane a jamhuriyar Nijar, tare da haddasa rugujewar dubban gidaje da asarar dukiyoyi. A ci gaban hirarmu da shi a kan wannan batu, shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa Alhashi Ibrahim Yakuba ya shawarci hukumomi su sake duba fasalin biranen ƙasar domin kawo ƙarshen wannan bala'i.
Ai kuɗi ne ake sawa ai aiki don a gyara bakin kuma a gyara abin da ke cikin kogin Niger. To amma ai gwamnati ba ta yin shi kenan. Ka gare Niger ba wanda ya yi mamaki da aka gani ruwan nan sun samu kuma akai ambaliya haska kai ga mutane, tunda kowa ya san matsalar nan akwai ta, ba ai maganinta ba, kawai ana fata dai ne wani bi ka abin ya faru sai mutane ba su kula. Matsalar an ba kai maganinta ba, ko da shi ta kwanta tana dawowa. Kenan ni gani na gwamnatin Niger ta yi maganin matsalan da ke tashahi kogin Niger na harko a rage mishi kasar da ke ciki, na biyu kuma a yi tanadin abin da koda yaushe akwai shi aje idan lokaci wata ambaliya ta samu ko wata matsala ta samu al'umma, a ce dan mutuncin kasar mu mun taimake su kafin mu zo mu yi ta kira koda yaushe kasashen waje. Yaushe ne wanda aka ma banna gidan shi ya faɗi bai da abinci, amma sai an yi taro da kasashen waje sun yi kira can wata kasa kafin a kawo abincin lokacin nan zancen ya huce, kuma an kawo ba wani ganin shi suke yi ba, tunda wani bi lokaci ana amfani da abin da ya faru ne dan a aika kira, amma taimakon in ya zo su lokacin suna cikin wani hali ko kuma sun shiga wani zance. Don ka ina kira dan kare mutuncin 'yan kasar Niger ko da yaushe gwamnati ya tanadin abin da ke samu dan a kawo mutane taimako, kuma su wanga abin da ya sama yanzu ya kamata a ce a gaggauce an kawo musu taimako wanda yake sa su samu sauki cikin halin da suke ciki.
Menene kake ganin zai iya taimakawa a kawo ƙarshen wannan matsala ta ambaliya?
Akwai matsalar tsarin mayan biranenmu. In ka lura kasashen da ke iyakanmu suna da ruwa wani bihe da namu, amma wani bi ba sa matsalolin da muke samu saboda yanda ake tsara garuruwan, yanda ake tsara zaman mutane, gina gidaje, to an kawo tsarin da dole ne sai kai yanda ruwa za su bin hanya su wuce. Amma in ka lura garin Yamai ma, ina dauki misali, kuma duka mayan garuruwan Niger haka nan ne, kafin ka gani inda aka ma ruwa hanya ko gwamnati ta shirya ita da kanta ko kuma meri ko kuma su mutanen gari idan sun yi ayyukan sun kula da inda hanyar ruwa suke bi, anjima da ba a yi wannan tsarin ba na ama ruwa hanyar shi in ya huto daga cikin gari har ya je bakin kogi. Inda ba a kawo sabon tsarin garuruwan ba, to kankanan ruwa ma suna iya kawo mana matsala. Mayan garuruwa da ka sani da aka gina su kuma suka zama ba su samu matsala ba, an yi su ne bisa kan tsari. Duk lokacin da za a fara aikin gwamnati ko kuma mutumin zai fara aikin kanshi, to ya yi tanadin da hanyar da ruwa za su bi, da hanyar da salte za su bi, komai yana da tsari. Amma inda ba a yi tsari ba, babu wannan sabon tsari, ba a aikata shi ba, to kullun ruwa irin wannan za su kawo matsala, kuma kullun sai mu zo muna ta jin ciwo ga abin da muna iya magani. Ai kana ga ruwan da suke sauka mai ba wasu mayan ruwa ba ne, amma kana gani komayen hanyoyin da aka yi ba a jima ba, babu inda ruwa suke bi. Komayen aikan da aka yi ko wani exchanger ko wani wane ne, kana gani ba a ciwo nasara ba, sai ka ga ruwa 'yan kaɗan sun zo sun tare hanya kuma sun shiga cikin gidajen mutane, kenan sai an samu sabon husa a gina gidajenmu kuma sabon husa a tsarin garuruwan da ke cikin ƙasar Niger.
Shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa Alhashi Ibrahim Yakuba kenan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan mako ya sake nufa kasar Ghana, inda wani makaho ke faɗi tashin ganin ya bada gudunmuwa a ayyukan cigaban al'umma, sabanin yadda wasu sassan kasashe masu tasowa tawaya ke matsayin lasisin mayar da bara sana'a. A zantawarsu da Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi, bakon shirin ya soma da yin takaitaccen tarihin rayuwarsa kafin a kai ga aikinsa na malamin makaranta.
Sunana Abdul Fatah Idris Kano, ni bawale ne na Sawa, kuma an haife ni kamar tsakanin shekara 3 da na tafi, to da na kai kamar shekara 5 aka kai ni Wasu School for the Blind cikin Ghana somewhere 94-95 there about. Shi na kai school da Ekwepon School for the Blind na kai, in short 2007 na kai Ekwepon School for the Blind. Shi na ji Wasu Secondary School 1999, sorry, na kare 98 na kare Ekwepon School for the Blind, sorry. Shi na ji Wasu Secondary School 99-2000 na kare 2001. Shi na ji Training College, NJA Training College 2004-2005 academic year na kare 2006. Insha Allah na ji University of Education Winneba 2011 na kare 2015. Gaskiya ni dai ina ga makanci ne kaman ba ciwo ba, halittar Allah ne kaman shi Allah shi a wurin shi da son shi ya halke wanda bai da problem kingalan shi ya halke gurbu ya halke makafa haka kuturu ya so na so mu dai duba halitta nasara shi ya kirkiro abin ga mota shi mota akwai automatic akwai manual abin ga da so na so kuma bai yi ka ce kana da mota automatic shi wanda ke use mota manual nan bai da ke kuma duka na aiki guda maybe a ce maybe automatic nan shi yayi maybe yayi tafiya ya fi manual amma inda zai ke duka manual lorin nan kuma ya kuma a cikin halittar Allah shi ma ya so yi wannan kuma mutum ba ka yi saka tambaye shi kaman dole kai wannan kaman da nake zaune ga na koyi a shi ta dalle gudugudun abin da Ali Microsoft Word ne bai ni ko almost everything computer nan ke suna suna use PowerPoint ba da yara na kuma su fayin fayin ci kwara inda ba wani abin da ta lokaci kada ma da wala kan nan na kare masa shi amma Ali shi kuma mun dan bai fa ya ba ni to shi ni dai ban gani makanci kaman wani problem din nan yanzu yanzu ga nan ke zaune ga wani ce zai sponsor ni je master fast da kuma ga ni na da mata da yara biyu kaman 3 July da mata na ta aifi yariya ta ba shi alhamdulillah na gode ma Allah ba abin da ke da
kana da mata da yara biyu kuma kana koyarwa wani abu kake koyarwa a wani makaranta kuma kake koyarwa
eh ina falaiya
JHS yawa
Mampontine Quadre ina nuna RME religious and moral education
masha Allah shekara nawa kake karantarwa
yanzu dai kaman over 4 years ko ne na fara karatu yara somewhere 2007 haliya
to Malam Abdulfatawu yanzu haka baka gani kuma da sanda ne a hannu kake tafiya ya kake yi kake koyar da dalibanka
shi nake gaya miki nan kaman ina yin PowerPoint kin computer na
yawa
abinda nake so rubuta muka na project na ba whiteboard yara nan na gende suna abinda da shi inda suke da questions da shin ba su
ba insha Allah so kana iya identify students ka ko kuma a muryoyin su ne kake dauka ka gane wannan ne wannan
dai class ina kaman yara 60 na kama su hannun yaro na na gane kaman wani hannun shi kawai
to bayan karantarwa kana da wani sana'an hannu da kake yi
eh gaskiya zan kawo wani abin mamaki gara
to
shine dawadawa powder
masha Allah
mun sani dawadawa dai ana dunkule shi dai ayi da miya kuma gashi mun ji kaman da wannan jinyan stroke yana jinyan blood pressure da su ba kuma kan da ke dunkule shi dan lalla kana so amma yana baka wani karanta kawai al'au lalla ma ke kana so tin ka kasha shi buka kawo powder na kai kai da tin kasha inde kana so wani jollof kuma kai ka dafa shi kuma da wannan kuma mun dafa ya ke kira beans za mu packet shi maybe ke kana dai so ka tauna beans nan ka saka shaguwa ka abin ka ka tauna da shi mun kawo powder nan da beans kuma warin nan kuma wasu a sananin jin warin da wannan ba su kuma warin nan ya rage bai wani samu wani strong wariya ka shi insha Allah abin da muke so mu kawo duniya
insha Allah
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin na kasa a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakon mu Abdulfatawu Idris da Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai anjima madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridin Ghana
jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanan labaran ta na zakulun wannan gwamnati ta cusa kudi Ghana City million 800 cikin ayyukan NBI jaridar ta ce gwamnatin kasar Ghana ta tura kudi Ghana City 800 a cikin bankin na National Investment Bank ya taimaka mata cikin gibi na jarin wannan banki ta kuma bunkasa harkokin ta da za a tallafa wa ajandan ci gaban masana'antun kasar. Sai kuma jaridar The Chronicle wadda ta rawaito wannan labarin wani tsohon jami'in soja ya husata aini akan irin abin da ya faru a Domifasi inda yace a janye sojoji daga aikin baban giwa amma sarkin wannan yanki da ake cewa Faduwa Hini yayi kira da a sanya kwamitin bincike ga irin rikicin da ya tashi a wannan yanki. Jaridar tace wani tsohon jami'in soja wadda baya so a ambaci sunansa yayi kira ga shugabancin sojojin kasar dan su kiyaye sojoji daga shiga rikici ko kuma abin da ya kira aikin baban giwa da yake magana a cikin wata jirar da Chronicle akan irin takaddama da ya tashi a Domifasi wadda yayi sanadin da sojoji su mamaye wannan kauye tsohon babban jami'in sojin wadda kuma kwararre ne wurin kawo saukin dukkan rikici ya nuna cewar kada wani yayi gigin tabbatar da gaskiyar abin da ya faru a wannan kauye. Da kuwa leka jaridar Ghana Times wannan labarin na samu an kama sarki da wasu mutane guda biyar a cikin wulakanta wata mace mai shekaru 60 da sun kai. Jaridar ta ce an sanda jihar Savannah sun kama wasu mutane guda biyar da sun ka hada da sarkin Simfuni da galadimarsa waɗanda ake zargi da tursasa ko kuma da rankadawa wata mace mai suna Merit Ibrahim mai shekaru 60 da haihuwa dukar kabubuka a Samfuni cikin gunduman na gunja ta yamma. Mutanen guda biyar yanzu haka na a hannun 'yan sanda kuma ana zaton cewar suna da hannu a cikin dukar da aka yi wa wannan mata da ake zargi cewa mayyaci. Sun kuwa hada da Haruna Jibrin mai shekaru 58 da sarkin Simfuni da Zakariya Abdul Karim mai shekaru 30 da Shaibu Idris mai shekaru 35 da Tala Hassan mai shekaru 57 da Sulugu Isahaku da aka fi sani da suna Urulana mai shekaru 45 da haihuwa. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kafin mu karkare a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A watan ake bikin cika shekaru 7 da kai kaza mun harin makami mai guba da ya kashe mutane a garin Guta na kasar Syria a ranar 21 ga watan Agustan 2013 a kewayen garin Damascus. Gwamnatin Bashar al-Assad ta sakarwa yan Syria sama da 1,400 iskar gas da sinadarin da aka fi sani da asarin. Da yawa daga cikinsu ƙananan yara ne. Domin tunawa da waɗanda wannan ta'asar ta shafa, Amurka ta sanar da takunkumai shida akan sojojin gwamnatin Assad, gwamnati da kuma waɗanda suke tallafa mata da kuɗaɗe. Amurka ta kakaba takunkumai akan wani na hannun damar Assad, Yasir Ibrahim, a ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa ta 13,894 saboda ƙoƙarinsa na kawo cikas ga warware rikicin siyasar Siriya. Yana amfani da mutane da ya sani a sassan gabas ta tsakiya da kuma fiye da haka. Ibrahim ya kulle yarjejeniyoyi cike da cin hanci da rashawa don ya azurta Assad yayin da 'yan Siriya suke mutuwa daga karancin abinci da magani. Amurka ta kuma ayyana bisa dokar ikon shugaban kasa lamba 13,894 shugabannin rundunonin sojojin Siriya sabili da yunkurinsu na hana tsagaita wuta a Siriya. A cikin dakarun tsaron kasa, Amurka ta ayyana kwamanda Faji Sakir a runduna ta hudu, kwamanda na birgediya na 44 birgediya General Gate Dala shi ma an sanya shi ciki. Daga ƙarshe a dakarun taiga, Amurka ta ayyana kwamandar rundunar Haidar Samir Ismail. Waɗannan manyan jami'an su ne suka jagoranci sojojin Siriya da suka kashe ƙananan yara da bamabamai da kuma amfani da makamai masu guba kan al'ummomi kamar na garin Guta. Inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, sun lalata yarjejeniya tsakanin 'yan ƙasa da sojoji da suka yi rantsuwar kare su. Tun daga watan Yulin 2020, Amurka ta sanya sama da mutane 55 waɗanda suke ci gaba da aiwatar da munanan manufofin Assad. Sakatare Pompeo ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa waɗannan sabbin takunkumai na tunawa da waɗanda harin sinadarin makami mai guba kan garin Guta shekaru 7 da suka gabata. Ba za mu daina matsa lamba ba saboda mu tabbatar an yi daidai da kuma warware rikicin Siriya ta hanyar lumana. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Turaka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar, ke ce da ku mu ne lafiya. Assalamu alaikum.